This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan al'ummar musulmi kuma ana kan shirye-shiryen bukukuwan garmar sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 10 ga watan Afrilu, wadda kamar yadda aka ji take ranar karamar sallah. Kamar yadda aka saba, bayan labaran duniya za mu kawo muku da shigayen sallah, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Amurka na nuna matsin lamba ga Hamas kan ta amince da wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ta tsawon makonni 6 a Gaza, wacce ta nemi Hamas din ta saki wasu daga cikin mutane 100 da take rike da su. A gefe guda kuma ita ma Isra'ila ta saki ɗaruruwan Falastinawa da ke gidajen yarinta. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa manema labarai a Washington cewa wannan tayi na hakika ne wanda aka gabatarwa kungiyar ta Hamas a ƙarshen makon da ya gabata. Abin alƙahira na ƙasar Masar da ake zaman sulhu. Cewar Blinken yanzu ya rage ga Hamas ta san matakin da za ta ɗauka kan wannan yarjejeniya, yana mai cewa duniya ta zura ido ta ga abin da za ta yi. Zuwa tsakiyar watan Fabrairu, Hamas ta saki mutum 112 mafi akasarinsu a lokacin da aka tsagaita wuta tsawon mako guda a watan Nuwamba, yayinda ake tunanin mutum 36 sun mutu ko kuma sun rasa rayukansu. Sanadiyar faɗan da aka kwashe watanni 6 ana yi a Gaza. Dakarun Amurka sun ce sun aika wa da Ukraine wasu ƙananan makamai da harsashe da suka kwace a hannun sojojin Iran, yayin da suke kokarin aika wa ƴan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran a Yemen. Kunshin makaman sun hada da AK-47 guda 5,000 da nakiyoyi da machine gun da kuma harsashe da yawansu ya kai 500,000. Duk daga cikin waɗanda Amurka ta kwace a wasu jiragen dakon kaya guda 4 a watan Mayun shekarar 2021 da watan Fabrairun bara a cewar sojojin ƙasar. Tallafin makaman da Amurka ta mika wa Ukraine na zuwa ne yayin da Ukraine din take kira ga majalisar dokokin Amurka kan ta amince da ƙarin tallafin makaman da ta nema.
The supplemental budget request President Biden has made to Congress is urgent and it's imperative.
Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken kenan yake cewa muna fatan majalisar za ta duba ƙarin kasafin kuɗin wannan shekara da shugaba Biden ya mika mata, wanda na buƙata ce ta gaggawa kuma muhimmiya tunda yanzu majalisar ta dawo zama. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce idan har Amurka ba ta kai wa ƙasarsa ɗauki ba, to babu shakka Rasha za ta yi galaba a kanta a yakin da ta kwashe shekaru 2 tana yi da ita. Gwamnan jihar Maryland a nan Amurka, Westmore, na shirin yin wani zama da mambobin majalisar dokokin ƙasar don tattauna yadda za a sake gina gadar Francis Scott Key Bridge da ta ruguje a watan da ya gabata. Yayin wata hira da ya yi da kamfanin jallancin labarai na AP, Moore ya ce zai zauna da mambobin majalisar don ya fahimtar da su cewa batun sake gina gadar bai shafi wata jam'iyya ba, ko kuma kada a saka siyasa a ciki. Yana mai nuni da cewa batun ne da ya shafi kishin ƙasa. A ranar 26 ga watan Maris, gadar ta Francis Scott Key Bridge da ke birnin Baltimore ta ruguje bayan da wani jirgin dakon kaya mai suna Dali ya yi karo da ita.
About 2 weeks ago, a part of our soul fell into the Patapsco River, a part of our landscape.
Gwamnan mu kenan yake cewa kusan makonni 2 da suka gabata, wani bari na jikinmu da wani muhimmin wuri da ya sa birnin Baltimore ya kuce ya faɗi. Hukumomin jiha sun ce wasu ma'aikata da ke gyaran hanya a kan gadar sun rasa rayukansu bayan da suka fada cikin ruwa a kokarin da suka yi na tsira da rayukansu. A cewar gwamna mu, gwamnatinsa ta mai da hankali yanzu wajen ganin yadda za a tallafa wa iyalan ma'aikatan da ibtila'in ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla kamfanonin jiragen sama biyu ne suka soke jigilansu zuwa Mogadishu, babban birnin Somalia, bayan da Amurka ta gargaɗi hukumomin ƙasar kan yiwuwar a kaiwa birnin hare-hare. Jiragen kamfanin Turkish da na Ethiopia na daga cikin manyan kamfanonin da kan yi jigilar fasinja a filin tashin jirage na Aden da ke birnin na Mogadishu, waɗanda suka soke zirga-zirgarsu. hukumomin kasar Somalia sun ce sun yi imanin suke tafe-tafen da kamfanonin suka yi na da nasaba da gargadin yiwuwar kai hare-hare da Amurka ta yi. Wasu ma'aikatan jiragen Turkey da na Ethiopia biyu da suka nemi a sake sunayensu sun tabbatar da soke jigilar da jiragensu za su yi. A gefe guda kuma wani jirgin ruwa dauke da bakin haure daga kasar ta Ethiopia ya nitse a yankin tekun Djibouti. Lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutum 38 a cewar hukumar da ke sa ido kan masu yin kaura ta Majalisar Dinkin Duniya wato IOM wacce ta ce ta yi nasarar ceto mutum 22. Jirgin na kan hanyar sa ne ta zuwa Yemen daga Djibouti, hanyar da bakin haure suke yawan bi don kaiwa ga kasashen yankin Gulf. Kamar da rahotanni suka nuna, wannan hanya na cike da haɗura da suka shafi yin karo da masu fatauci ko garkuwa da mutane, ko kuma mutum ya faɗa hannun masu tilastawa bakin haure shiga ƙungiyoyin da ke yaƙe-yaƙe.
A gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da zamu za ku da gefe guda. Baba Yakubu Makeri ya gabatar mana da gaishe-gaishen sallah.
Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid. Yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
Gaisuwar sallah daga fadin duniya.
Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid. Ya jama'a al'umma, barkanmu da yin sallar Eid.
Assalamu alaikum masu sauraro, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Tare da yi muku barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Allah karbi ibadunmu, amin summa amin, kuma Allah shi maimaita mana.
Muyi sallar Eid, yau ne sallah, yau ne Eid, dukku taho muyi sallar Eid.
A yau safiyar sallah muna dauke da shiri na musamman na gaishe-gaishen sallah daga baki ƴan uwa da abokan arziki mazauna kasashen duniya.
Domin yau ne ranar Eid, domin yau ne.
To madalla, bari mu fara yada zango a nan Amurka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko zan isar da gaisuwa ta ga Hajjia Mama a Kano, da ya ta Hajjia Kubra, da surukata Baba Hafsa a gidan Alhaji Akawu Marigayi, Allah jikan shi da rahama, da kanina Abdullahi, da Ibrahim, da Abubakar, da ɗana Kamalu, da ɗana Izil Arab, da ƙanwata Kulwa, da Hajjia Talatu, da Iyami, da Jariya, da ɗana Turidu, da Alhaji Ala Akawu, da Alhaji Umaru Akawu, da Anti Binta, da Hawa Ali, da Alhaji Nasiru Akawu, da Dr. Hamza Akawu, da Sarki na Alhaji Babu Mai Kuɗi, da ƴan majalisansu, da Alhaji Shu'aibu Garba Jibiya a Kaduna, da Sheikh Umar bin Abdullah Hausawi Imam a Sharmasir a Makka Makkatul Mukarrama, da Sheikh Aliyu Rashid Makarfi, da Sheikh Jibril Arabi a Madinatul Munawwara, da Dr. Professor Khalid Aliyu, da Sheikh Abdulrazak Yahya Haifan, da Sheikh Dr. Abubakar Gidankaya, da Sheikh Al-Qasim Umar Shu'aibu a Kano, da Imam Dr. Bashir Aliyu, da Mai Martaba Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar na uku, da Alhaji Aminu Alhassan, da matarsa Rukayya, da Alhaji Aminu Nasidi. Ni ne naku Alhaji Babalo daga nan Newark, New Jersey, nake isar muku da gaisuwar barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya kawo zaman lafiya a faɗin duniya gaba ɗaya da ƙasar mu Najeriya. Ma assalam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Alhaji Miftahu Abdullahi mai littafi daga nan London. Ina miƙa gaisuwar barka da sallah na zuwa ga musulmi na duniya baki ɗaya, da fatan an sha ruwa lafiya. Allah maimaita mana, Allah jikan magabatanmu. Da farko ina gaida babban yayana Alhaji Usman mai littafi daga Kumasi. Ina gaida Alhaji Baba Anyas mai littafi daga Kumasi. ina gaida Alhaji Mahmud Abdullahi Mai Littafi, ina gaida Hajji Asaratu Abdullahi Mai Littafi dukkan su da kumasi, kuma ina gaida Hajji Sadi Abdullahi Mai Littafi, ina muku barka da sallah Allah mai maita mana. Da jakara kuma ina gaida Alhaji Dauda Abdullahi Mai Littafi wadata, ina muka barka da sallah Allah mai maita mana. Allah jikan magabatan mu. Ina gaida kuma sarkin unguwa Alhaji Ibrahim Kema, ina muka barka da sallah. Daga Najeriya kuma ina gaida abokina Alhaji Muntari Sanusi Antata da Kano, ina muka barka da sallah. A Kaduna ina gaida Hajji Amuda da mai gidanki Dr. Murtala, duka ina muku barka da sallah. Daga Abuja ina gaida abokina Alhaji Baban Gida, ina muka barka da sallah. Da Alhaji Mansur, duka da fatan kuyi an sha ruwa lafiya Allah mai maita mana. Daga nan London kuma ina gaida shugabanninmu Alhaji Sarkinmu Sarkin Zango, ina maka barka da sallah da fadawanka duka baki daya. Ina gaida wazirinka Alhaji Mas'udu, ina gaida sarkin fada Alhaji Baban Yara Amirinmu na masallaci Seven Sisters, ina kuma gaida babban yayana Alhaji Dulwanu Alhassan Barau, ina gaida Alhaji Husaini Gani da kuma jama'a duka baki daya. Ina kuma gaida yayana Alhaji Rabiu sarkin dawaki nan kuma nan London. Ina gaida ɗan'uwana Alhaji Hadi Abdullahi Mai Littafi, Alhaji Kasim Abdullahi Mai Littafi, duka ina muku barka da sallah Allah mai maita mana. Allah ya sa mu ga wajen madara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sallah. Sunana Labbu Ahmadu Abdulbukka daga Amerika a jihar New York. Ina madiyana kannena jikokina yannena barkar sallah Union de la Famille. Ina ma Baba Hashimu, Baba Bebe, Baba Hassan, Baba Dantsohi, Baba Ali barkar sallah a birnin Gwanni. Ina mai yannena Alhaji Tumulu Usman Maidanga Sani Shaduka barka da sallah a birnin Gwanni. Ina yima kaunata Maryama Adama Garam, Hajara a Engel, Hajja Maimuna a Arlit barka da sallah. Ina yima yata Hajja Elbaka a Maradi barka da sallah. Ina yima Hajja Asma'u yata barka da sallah a Nyamai da Ganina Alzuma barka da sallah a Nyamai. Ina yima abokina Alhaji Elias barka da sallah a New York. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kashi kashi barkanmu da sallah.
Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC.
bayan mun shakata bari mu ci gaba da kawo muku sakonnin.
Assalamu alaikum masu sauraron mu a wannan lokaci. Sunana Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka. Ina miƙa gaisuwa na wannan sallah ga mai martaba sarkin musulmi Sa'ad Abubakar. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Professor Ango Abdullahi Dr. Dalatu Sarki Tafida da Alhaji Jafaru Makalfi da fatan sun yi sallah lafiya. Mai martaba sarkin Zazzau da mai martaba sarkin Old Muri Alhaji Abdullahi Baba Ciroma da sarkin Dawakin Muri da hakimin Didango da hakimin Old Muri da fatan duk sun yi sallah lafiya da mai martaba Madakin Zazzau Manar Jafaru. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga walin Kano Bashir Mahewali. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin Lere da mai martaba sarkin Samunaka da mai martaba Salankin Zazzau Dr. Abdulkadir Bello Salanke. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin Kano Ya Usman Alhaji Ya Usman da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga mai martaba sarkin Kefin Ya Musa da cokalin Kefi da Baba Audu tsohuwar kasuwa Kefi da fatan duk sun yi sallah lafiya. Ina gaida limamin Bauchi Alhaji Bala limamin Samunaka Alhaji Nayako. Ina miƙa gaisuwar sallah ga limamin Lere. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga General Abdurrahman Bello Dambazo Bara dan Kano da General Muhammad Barau retired, Brigadier General Aliyu Ahmed retired, Brigadier General Dusamma Air Vice Marshal Haruna Muhammad Bidda retired. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Garba Musa Turawa da Zab Aliyu Abdullahi Makarfi Muhammadu Sani Dan Haja Ya Haya Dogara NNPC Gombe. Ina miƙa gaisuwar sallah na ga Umaru da Hajiya Wani Ibrahim Suleiman Kayinji Road a Kaduna, Hajiya Rakiya Muhammadu Sani a Gyaɗi-Gyaɗi Kano da Hajiya Kande Saja Jumare Tudun Wadan Zaria da duk mutanen gidan Alhaji Ahmadu Gelleso a Zaria da Salisu Ahmed tsohon chairman Zaria local government a Tudun Wada Zaria. A Kano kuma ina miƙa gaisuwar sallah na a Jijinyo da Alhaji Ibrahim Usman Wudul da kuma iyalinsa da fatan duk sun yi sallah lafiya. Alhaji Ahmadu Wudul a Tarauni shi ma ina miƙa gaisuwar sallah da fatan sun yi sallah lafiya. Ina miƙa gaisuwar sallah ga Lubu Aliyu mai ɗaki na da Umma Hajiyayye a miyata Allah da duk jama'ar da ke miyata Allah da fatan duk sun yi sallah lafiya. Lawal Aliyu Hunkuyi Tabaku Zaria ina fatan ya yi sallah lafiya da Haɗawu yaro mai jalan agogo a Samunaka da Alhaji Musa mai kantin sauki Samunaka dan yaro na Muntutsamiya sai a Kunu duk a Samunaka da dan baba mai shayi Junaidu Murnai Galadanci a Katsina da Alhaji Ahmed Mashi a Katsina Aliyu Saulawa Aliyu Sanu Sound Saulawa ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Sabi'u Yusufu Daura da Awulu Muktar Zangon Daura da Mustapha Mamman Zangon Daura duk ina fatan sun yi sallah lafiya da garkuwan kankiya da baba Ami a Samunaka. Ina fatan duk sun yi sallah lafiya. Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lafiya. Masauraran mu ku huta lafiya daga Alhaji Garba Suleiman Krako Madakin Samunaka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar Amerika. Mai magana Alhaji Lukman Abbas Luke Spring daga birnin New York. To da farko ina gaida Alhaji Babakar ne Abbas, ina gaida Malallama Abbas, Alhaji Umar Abbas da Alhaji Rufai Abbas Sallaman Gwanjawa Kumashi da Alhaji Sa'idu Chaman, Alhaji Isa Abbas da Alhaji Razak Abbas daga birnin Gusau Nigeria da Alhaji Ali Abbas, Alhaji Isa Abbas da matan shi Ajiya Amina ina muku barka da sallah. Ina gaida Alhaji Sani Suhu Sulaga, Alhaji Aminu Suhu Sulaga da Alhaji Babangada Suhu Sulaga, ina muku barka da sallah. Ina gaida Ajiya Fati Abbas, Ajiya Balkisu Abbas, Ajiya Bilawo Abbas da Ajiya Asiya Abbas da Ajiya Furira Abbas. Ina gaida Ajiya Nasira Abbas da Ajiya Sadiya Abbas. To Allah ya shafi kuma ina ma gaisuwan barka da sallah. Muna yi wa kanmu kuma taziya na rashin da muka yi na Ajiya Sa'a. Ina gaida Alhaji Aminu Sabon Gida, Alhaji Mustafa, ina gaida Alhaji Sule Lancasta da Alhaji Audu Malikiya da Alhaji Abibu Farakan. Mai magana Alhaji Lukman Abbas Luxbring daga birnin New York. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Sunana Dr. Sadiya Tijani daga Jos, mazauniyan Seattle a nan America. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga iyayena Hajiya Inna, Alhaji Tijani, Alhaji Murabus, Mama Lali. Gaisuwa zuwa ga Baba Habibu, Anti Talatu, Anti Kubura, Anti Rakiya. Gaisuwa zuwa ga kakanni na Hajiya Amina da Hajiya Gwamma a nan Sabon Ibadan. Ina miƙa saƙon gaisuwa na ga ƴan uwanmu da suke Ghana, Umma Aburwa, Sister Maryam da Anti Hamdala. Gaisuwa zuwa ga iyayena da suke gidan Salihu na Kande, kakata Mama Kubura, Hajiya Safiya, Mama Nainai, Uncle Balalle, Uncle Mamuwa, Uncle Malam. Ina muku barka da sallah. Gaisuwa zuwa ga yayuna Aminu da Naziru da Jamilu. Allah ya kama Najeriya kwanciyan hankali, ya kama ta sauƙin tsadar rayuwar nan da ake ciki. Allah ya taimaki ƴan uwanmu da suke Falastin, ya yaye musu masifar da suke ciki. Allah ya taimaka ma musulmai a bakin duniya ga baki daya. Ina muku barka da sallah. Assalamu alaikum.
Manta wannan shiri ne na gashe-gashen sallah daga fadin duniya, kuma da fatan kuna jin dadin wannan shiri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Hajiya Sa'adatu, mai horon ƴan aljanna, ma'aikatan Voice of America da masu sauraron Voice of America. Ina muku barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah ya ji kan magabatanmu baki daya. Ma'aikata na Zuriya FM baki daya, ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Babana Malam Ismail, Imamin Ali Sunna na Ascension Region, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka da almajiranka duka. Malam Lukman, Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan baki daya, ina muku barka da sallah. Malam Isa, Zuriya FM da kai da iyalan gidanka da malaman nan duka, ga gaisuwan barka da sallah zuwa gare ku. Malam Abubakar Adam, ina maka barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Malam Bun Usman, Najeriya, ga gaisuwan barka da sallah da kai da iyalan gidanka baki daya. Sayyida Zina, ina miki barka da sallah da ke da ma'aikatan Nandu baki daya na Zuriya FM. Yahaya, da kai da matanka Mama da amaryanka Mana Hadiza da yaran nan duka, ina muku barka da sallah. Abubakar, da kai da Nana Aisha amaryanka, ina muku barka da sallah. Faisal Sharif ga dai son barka da sallah zuwa gare ku. Yan uwaye na ne gidan baban mai abuku dukkan na muku barka da sallah. Yan uwaye na ne gidan Mala Abdulsamed. Yan uwaye na ne gidan Dagombawa. Yan uwaye na ne gidan Malam Hussein. Yan uwaye na ne yati gidan Limamin Bari Bari. Ina muku kun duka barka da sallah. Musulman duniya duka ga gaisuwa na barka da sallah zuwa gare ku baki daya. Allah maimaita mana, Allah jikan magabatan mu ya nuna mana shekaru masu dama haka. Ni ne Hajiya Sa'adatu mai huran ƴan aljanna. Allah numana mana badin badada.
Assalamu alaikum. Ni ne na ku Alhaji Lawan Alhadda daga nan Amurka. Ina muku gaisuwa na barka da sallah. Haka ina gaida babana sarkin wangarawan kuma shi Alhaji Ahmed Ibrahim. Ina gaida mai daki na Hajiya Mijar Alhassan. Dan Danko ina gaida Murjanatu Alhassan dan Danko. Ina gaida Huzaima Alhassan dan Danko. Ina gaida Maliya Alhassan dan Danko. Ina gaida Kanji Alhassan dan Danko. Ina gaida Shuwaiba Alhassan dan Danko. Ina gaida Alhassan Alhassan dan Danko. Ina gaida Badan Fari dan Danko. Ina gaida Alhaji Ganda. Ina gaida Alhaji Lukman. Ina gaida Alhaji Afuja Kabirin Kasula Amobai. Ina gaida Bala Chairman da matan shi Hajiya Adija da Asamau. Ina gaida Hajiya Ayin Lafiya Sabon Zango. Ina gaida Hajiya Umma Abbas. Ina gaida Fatima Abbas. Ina gaida Nafisa Abbas. Ina gaida Ramatu Abbas Lucas Asaban Zango in the city na. Ina gaida Habibu Jones da matan shi Hajiya Husi Asaban Zango. Ina gaida Alhaji Dantani da matan shi Hajiya Mama Asaban Zango in the four. Ina gaida Sarkin Fahu Mutari da matan shi Rabin Bakari. Ina gaida Alhaji Bawa Senior da shi da Alhaji Akilu 50 da Alhaji Anas Asana. Ina gaida kanwana Rukayya Usman Adama. Duka ku ina muku fatan an yi sallah lafiya. Allah maimaita, Allah cikin magabata, Allah sa mu yi sallah lafiya, Allah kai mu samun shekara, Allah kai mu baɗin baɗin bajada, a yi sallah lafiya.
A jama'a assalamu alaikum. Mai magana Hajji Kadir Chiroma daga nan ƙasar Amurka. Ina son yi amfani da wannan dama na zuwa ƙarshen wannan Ramadan da isar da sakon gaisuwa na ga masoya da makiya da musulmai na fadin duniya gaba daya. Ina gaida sarkin musulmi na North America Alhaji Yahuda. Ina gaida sarkin Hausawa. Sannan ina gaida Alhaji Sidi Abdul Kadir Ibrahim dan Soko. Ina mishi fatan alheri. Ina gaida sauran yan uwa duka da ke cikin duniya. Ina gaida ƴata Faiza, Faiza Abdul Kadir, da fatan tana lafiya. Ina gaida yan uwaye na da abokan arziki, musamman akwai Amini na Mr. Karimu, Alhaji Baba Nayi, sannan akwai Alhaji Bashiru Jordan da Chairman Kwashi. Duka ina musu gaisuwa da fata alheri. Ina gaida duk musulmai na fadin duniya, duka ina musu barka da sallah. Barkamu da isa, Allah maimaita muna, Allah kai mu sabon shekara, Allah biya mu kowa bukatun shi na alheri insha Allah. Ni ne kamar da mai magana Hajji Kadir Chiroma daga nan ƙasar Amurka, da fatan abu ne lafiya, da kuma magajiya Hajiya Bunkasa da Hajiya Sadiya Kure, wato Hajiya Sadiya Hafiz daga Staten Island, ita ma ina gaida ita insha Allah. Salam alaikum.
Muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Kafin mu yi sallama da ku, ga saƙon ta'aziyya ga al'ummar Masihiyawa, musamman ma iyalan marigayi Rabaran Mamman Barkeji na majami'ar Ikwa da ke Sokoto, wanda ya rasu ranar Litini, wanda za kuma a yi jana'izarsa ranar Asabar 13 ga wata a Sokoton. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana. Amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalu, wanda ya taya ni gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi, sai kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu Sil Garba ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah lafiya. Wassalam.